ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da cikin niman sa da yardan sa da amincin sa ya tara mu wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana da wannan dukke gwabira kamar yadda yake alƙali mun kasance muna yin tafsirin Al-Qur'ani a wannan lokaci to ganin cewa mun samu bako babban malami ya zo mana to muka ce bari mu yi ikitina yin wannan kursa malai ya ce mana kalmomi kura ɗaya biyu haka litawun bal fa'ida mu ƙaru haka ne kuma gaba da ya kasance idan bako ya zo gare su ya kasance dan uwa ne wanda yake ayin karatu da shi to ana zuwa yana gabatar da karatu kamar da aka saba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya datar da malai ya fadi dai kuma mun kuma da zamu ji Allah ya sa mu aiki da gunde bane kamar yadda malam kwanakin ba an gabatar da shi malam ke dai na jami'a islamiyya bin nijar muna ana sai a cikin karatunsa bayan ya samu ya yi takardun ya zonan ga sai magistrar isa na wifak bayan ya kare kuma yanzu aka mara ɗalibi na doktora a can jami'a ta libya kamar da malai ya gabata ya gabatar da shi to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ilimin shi nafiya lil umma al islamiyya ba tare da gauyatawa ba malam fa ya tafaddal mashkuran na al-quran mukarrama
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
أيها الأخوة المسلمين بركة مدى أدوى أولنا لوكا تشيكما أولنا مسلا تشيمي البركة أيو منا رانا Asabar 20 watan Zulhijja shekara 1447 hijrata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma shidda da watan shidda shekara ta 2026 miladiya ga munan mun hadu a cikin wannan majalisi na malamin mu kuma dan uwan mu Sheikh Malam Faisal Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwar shi albarka da ta mu baki daya kuma abinda zan fara da shi shine zan fara jinjina ga wato wa'inda Allah subhanahu wataala ya ba su damar halarta lalle kam shi Malam Faisal dan uwa ne wanda yake da jajircewa a bangaren abinda ya shahi da'awa Allah subhanahu wataala ya saka mishi da alkhairi kuma ba karamin ni'ima bace ba da falala samun ire-irensu a cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma mu ya ba mu damar amfana da abin da suke karantar da mu shi an buƙaci da cewa in yi wa'insu kalmomi a wannan lokaci to abin da nake so in yi magana a kan shi abu ne wanda yake ya zamanto al'umma tana buƙatar shi ƙwarai da gaske kamar yadda ake buƙatar abinci da kuma abin sha idan muka yi la'akari da rayuwar da muke gabatarwa a yau a cikin al'ummar mu za mu gani cewa muna yin rayuwa wadda kyawawan ɗabi'u sun yi ƙaramci a cikinta in ka juya can da nan sai ka gani ana gabatar da rayuwa irin rayuwa wadda wato ba ita bace ainihin rayuwar da ya kamata a ce an samu musulmi tare da ita kuma wannan ba a bangare guda ba a kowane bangarori na wannan rayuwa din wannan ne yasa kake ganin wasu daga cikin mutane ɗabi'unsu masu kyau suke mu'amalantar mahaliccinsu da shi wasu kuma sai su ki mu'amalantar Allah subhanahu wataala da ɗabi'u wa'inda suke masu kyau a lokaci guda kuma zaka samu wayansu mutanen suna mu'amala da ƴan uwansu mutane da ɗabi'u inda suke marasa kyau daga ƙarshe menene natijar da za a samu sai ya zamanto gabaki daya an samu tabarbarewa a cikin rayuwa mun waye gari muna yin rayuwa kai ka ce kamar dabbobi ne muke amma kuma ba dabbobi muke ba an waye gari muna yin rayuwa wadda take ta wahala da kunci da tsanani a cikin ta domin me yasa saboda Allah ya hudda hannun shi daga cikin rayuwar mu me ya jayo wannan abun saboda yanda muke gabatar da tamu rayuwa Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah da kanshi yake cewa duk wanda ya juya baya daga ambatona to tabbas yana da rayuwa wadda take mai cike da kunci a cikin duniya kuma a ranar lahira za a tada shi cikin sahun makahi babu idan to wannan ayi malamai suka ce sakamakon juya kai daga ambaton Allah Allah ya ce ayi kaza an ki Allah ya ce a bada kaza an ki bada Allah ya ce a nisanci kaza a mutane a maimakon su nisanci abin sai suke aikata shi wannan abin sai ya sa a waye gari yau da gobe Allah ya sa kunci a cikin rayuwar mutane sai ka gani kana so ka cimma wani abu a rayuwarka amma abin ka kasa cimma shi rayuwar gaba ɗaya cikin wahala ake da Allah jama'a ba rayuwar mu kenan ba ayo me ya jayo saboda mun juya ma ambaton Allah baya duk abin da Allah ya ce kalmi yau an waye gari shine muke yi abin da Allah ya ce mana mi shine muke kin yi da gangam to kaga babu yanda za a yi mu a cikin rayuwar mu kuma a yau mu ringa ganin daidai tabbas ba za mu ga daidai ba kuma wannan so mun tabin ne fa saboda Allah ya ce a rayuwa za a yi rayuwa mai kunci sannan kuma a lahira za a tada mutum a makaho duka mu yi tasawurin yanda ranar lahira take da irin yanda taron alkiyama yake mutane ne za a tattara tun daga na farko har na ƙarshe kowa ta kanshi yake kai a ce a wannan rana an tada ka makaho ya kake ganin al'amari ina ga anan kwanakin baya kadan ko shekara ɗaya da ta wuce an samu ziyara ta shugaban kasar Burkina Faso anan kasa anan Niamey ko kuma dukkan mu mun ga irin cincirin da jama'an da aka samu wajen tarban shi a ce an jiho ka cikin su wannan mutane ya doke ma ido baka gani yaya kake ganin abin zai kasance kaga tattaka kaza ya wuce wai wannan a duniya kenan kuma wannan mutanen gaba ɗaya wani bangare ne na mutanen Yamai kawai to yi kai tunani ya lamarin yake aka tattara mutanen duniya ba wani Niger ba na Afrika ba na duniya kuma duniya ba ta mu bayo da muke rayuwa har da waɗanda suka mutu tun daga lokacin Annabi Adam kuma za a tayar da ka bakka da idan me ya yi saboda kai a rayuwarka ka juya kai lokacin da ake ce maka Allah ya fadi sai kake tsayawa kai lokacin da ake ce maka Allah ya ce kal ayi kai kuma a lokacin nan ne kake yi to kaga wannan shine zai jayo ma mutum wannan abubuwa to idan mu a yanzu da muke raye Allah ya ara mana rayuwa da kuma lahiya muka gano da irin wannan matsalolin manya-manya to menene abin da ya kamata mu babban abin da ya kamata mu shine mu yi kokari mu gyara mu gano menene abin da zai kawo mana mafita dangane da waɗannan matsaloli guda biyu manya-manya da suke jiran mu a lokacin da muka kawo da kai ba komai ba mene bane mafitai shine wato mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu ya kasance muna da kyawawan ɗabi'u wanda kuma wannan shine matashi ya tattauna wa mu a yau insha Allah ta'ala wato kyawawan ɗabi'u a cikin rayuwar musulmi kuma ɗan uwa musulmi halaye masu kyau wani abu ne wanda musulunci ya taho da su kuma babu yanda za a yi a ce an samu musulunci ba tare da an samu kyawawan ɗabi'u ba duk wanda yace musulmi ne shi ya amsa sunan shi na musulmi kuma yace musulunci zai yi to dole ne a samu ɗabi'u wanda suke masu kyau a cikin rayuwar shi saboda wannan abin shine yake nuna imajin ta musuluncin nashi yanzu in aka bada misali zaka misali wato a irin wanga lokacin da ake fama da ƴan ta'adda ko inda suke zuwa suna kashe mutane zaka ga an gwado ƴan ta'adda ya sa bindiga ya halbe mutum ko kuma sun je masallaci mutane suna sallah sun kona masallacin sannan kuma daga bisani in sun huddo in sun huto daga masallacin sai kaji sun ce Allahu akbar ka kashe mutane masu bautan Allah kuma ka zo ka ce Allahu Akbar. Wani irin musulunci ne wannan? Kaga wannan koda shi ya ce shi musulmi ne to wannan abin da yake aikatawa ya nuna cewa shi ba musulmi bane. Me yasa? Saboda babu halaye masu kyau a ciki kuma musulunci bai umarni da wannan abin ba. Magabata masu ilimi suna cewa halaye masu kyau shi yake nuna wato image kin mutum wanda take oyayya wanda ba san ta ba. Dan saboda shi dan Adam yana da fuskoki guda biyu a cikin rayuwar shi. Akwai fuska wadda take a bayyane wadda mutane suke gani lokacin da ka zo hucewa, a wani hori ne, dogo ne, mai kiba ne, mara jiki ne, aka ga wannan sura ce bayyananna. Duk wanda ka wuce in ya ganka zai iya hadi, za a zo a tambaye ka baga wani ya wuce ba yanzu dogo, sai ka ce eh akwai wani dogo da ya wuce yanzu, baga wani mai jiki ya wuce eh wani mai jiki ya wuce. Kaga wannan sura ce ta dan Adam amma me wadda take bayyananna. To akwai wata wadda take a koye lokacin da wannan dogon mutumin ya wuce, ka san yaya halayen shi zai, kai dai kaga dogo ya wuce amma ya yake baka sani ba. To wannan abin na ciki wanda ba a sani ba wanda yake tare da mutum, malamai suka ce wannan shine ake kira da halaye. Wanda kuma wannan halayen kamar yanda za a samu dan Adam, wato duk da shakalin shi ya sha bamban, za a samu wani mai kiba ne kuma yana da ƙari, za a samu wani mara kiba ne bashi da ƙari, wani mara kiba ne mai ƙari, kaga abin da bambanci ko? To haka kuma abin da yake na tabadin shi na ciki, abin da yake na halaye zai sha bambanci. Akwai wanda yake da halaye masu kyau, akwai kuma me? Akwai kuma wanda yake halayen shi basu da kyau, akwai kuma wanda shi baina-baina ne, tsaka-tsakiya ne, rabi da rabi ne. Wata ran ya halaye masu kyau, wata ran kuma sai ka same shi ya kauce hanya, ya sabka daga hanya. To wannan abin yasa mutane wato malamai suke kasa su dangane da ɗabi'u da halaye zuwa kashi hudu. Kashi na farko, akwai mutanen da tun asali da Allah ya halicce su ma, Allah ya halicce su da ɗabi'i wanda yake na halaye masu kyau, a haka Allah ya yi su. Su kawai da Allah ya yi su tare da halaye masu kyau Allah ya yi su, su ma ba su san ba ya aka suke hali mai kyau, saboda haka Allah ya halicce su, a haka jibillarsa ta zo. Akwai mutane na biyu waɗanda su kuma Allah ya haramta musu a jibillarsu ta ainihi su samu halaye masu kyau, ɗaba'insu ba na hali mai kyau ne ba, amma kuma ana iya samu su yi ƙoƙari su juya su murɗe da gangam, su yi ƙoƙari su murɗe wannan ɗabi'in da aka halicce su akan shi, sai su waye gari sun zama mutanen kirki. Kaga wannan sai an ɗan yi aiki kenan. Wancan kuma na fari ba aiki ba ne, shi kawai haka Allah ya halicce shi. Akwai na uku kuma, na uku shine wanda Allah bai halicce shi ba da halaye masu kyau a halittar shi ta ainihi, amma sai ya ringa ƙoƙari ta hanyar duk inda ya san ana abin kirki da abin da zai ƙara taimaka mashi halayen shi su samu ne nagarta, sai ka ga yana zuwa wajen. Misali shi a ɗaba insha Allah bai yi shi ba da halaye masu kyau, amma sai ka ga yana lazimtan malamai, yana zuwa inda ake ambaton Allah, duk wani majalisi na zikiri yana zuwa, inda ake karatun Qur'ani ka gan shi. Kaga wannan shine yake kokari ala dole sai ya sauye mi, sai ya sauye zuciyar shi an wayi gari ya zamanto wato mutumin kirki. Wannan shine na uku. Sannan akwai na hudu. Na hudu shine wanda shi kuma wato Allah subhanahu wataala ya bashi halaye masu kyau, in kuma sai ya bashi kokarin ya zama mutumin kirki. Gashi da halaye masu kyau kuma gashi da kokari, so yake duk inda ake abin kirki ya je, wannan abin zai zamanto ƙari ne akan halayen shi na kirki na ainihi wanda Allah subhanahu wataala ya hadace shi da su. To kaga waɗannan mutanen guda hudu su ne wato samfuri na mutane a cikin al'umma waɗanda Allah subhanahu wataala ya halicce su da ɗabi'u daban-daban amma kuma suke rayuwa. To idan muka kalli wannan, dole za mu yi tambaya, to a cikinsu wanne ya fi? Wanda aka halicce shi tun ainihi da ɗabi'u masu kyau a haka Allah ya tsara halittar shi, ko kuma wanda shi ba a haka ba yake amma daga baya yayi kokari yayi kokari zama mutumin kirki? Babu shakka abin a bayyane yake, wanda aka halicce shi a halittar shi ta ainihin mutumin kirki ne, wannan yahi. Amma kuma da za a halicci mutum a ɗabi'ar shi, duk inda ake abin kirki ɗabi'ar shi batta so, shine yake jajircewa ya ga ya juya. To kaga wannan wahalar da yi ta kokari na yunkurin juya ɗaba'in shi zai samu babban lada akan wannan kokarin da yi da kuma wato sakamakon wannan wahalar da ya sha. To wannan abin da yasa na ambaci wannan abin, dan abaci wannan abin ne dan saboda in yi wani magana wanda shine so da yawa in ana zancan halaye masu kyau ana samun wasu daga cikin mutane wanda zaka yi sun ce maka wallahi ni ina so in zama mutumin kirki amma ban na iya ina so in zama mutumin kirki amma kawai ban san bayane ne akai ko ya kaji ma mutane ce kai ni asiri ne ma aka mun shi dai yana so ya zama mutumin kirki amma bai san baya zai hege gani kuma ga wani nan kuna tare da shi wato kai shi kokarin bibiya ya za a yi ka zama mutumin kirki shi kuma ko wata hobbasa bai wajen zama mutumin kirki amma kuma kawai daga an gan shi an san mutumin kirki to yayi abin ya dare maka ya za a yi haka to ai jurewa za ka yi da kokari ta hanyar yin abubuwan da za su jayo maka zama mutumin kirkin wannan shine abin da za ka yi kuma Allah subhanahu wataala da ya halicce ka ya san yaya kake a halin ka sannan kuma in kai kokari yana ganin kokarin ka wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu ko ku yi aiki Allah yana ganin aikin ku da manzon shi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da kake yunkurin zama mutumin kirki Allah yana kallon ka abin da kake to ya kalli zuciyarka ya san ya zuciyarka take to Allah ba zai kyale ka a haka nan ba zaka ga ya taimaka maka ya kawo maka agaji da ƙarshe ka samu abin da kake so ya ku ƴan uwa musulmi lalle halaye masu kyau suna daga cikin mafi girman abin da musulunci ya zo da su kuma abin da shari'ar musulunci ta zo da su saboda haka musulunci yana kwadaitarwa akan yin halaye masu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi hadisin al-imam al-baihaqi rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas ni Allah ya aiko ni ne diddan in cika dabi'u wanda suke masu kyau halaye nagartattu kajiwa Allah ya turo annabi dan ya cika halaye nagartattu shi yasa in muka kalli rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cike take da darasi masu yawa na dabi'u wanda suke masu kyau wanda in aka ce za a ambato dabi'u masu kyau na annabi sallallahu alaihi wasallam sai akai gobe ba kare ba zan bada misali guda ɗaya kawai sai mu huce misali guda ɗaya shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya fara yin da'awa a garin Makka bayan ya tara mutane in yayi ware tara dangin shi lokacin Allah subhanahu wataala yake ce mashi wa anzir ashiratakal aqrabin kayi wa ɗan uwanka na kusa galgadi saboda in alheri yazo so ake yi in ya ratsa ka kai alherin to kuma wanda ake so na farko ya ratsa a dalilin ka shine na kusa da kai kokari in ka samu alheri ka tana da ɗan uwanka na kusa ko inda kuke da dangantaka da su annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tara mutane sai ya hayi saman dutsen safa wannan dutsen na safa har yanzu yana nan in an ta aikin haji da umara ana yin safa da marwa ko to wannan dutsen saman shi annabi ya hayo sai ya tara mutane yake ce musu shin yaya nake a wajen ku suka ce a kai mutumin kirki ne yace na ta muku wani abu wanda yake na zance kuka gani ba haka ba suka ce ina ba mu taba ganin ka mana kariya ba sai annabi ya ce to ina muku galgadi akwai wata azaba mai girma ga wanda ya saba ma Allah ko bautata ma Allah shi kadai yanzu a cikin su sai dai taso cikin wannan al'umma dubin jama'a sai ya watsa ma annabi hannu ya ce Allah wadare kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi alkhairin halitta a barin a doren duniya kaf amma ga wani nan ya zo ya watsa mashi hannu ya ce Allah wadare annabi sallallahu alaihi wasallama ya zai mashi kaga in kai ne yake ce ma wato mutane a kama mashi ko annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce mashi komai ba sai Allah ya rama mashi shine Allah ya sako da tabbata yada abi lahabin wata ma agana Allah ya magane shi kai tsaye aka ce dan wuta ne kuma wuta zai je saboda ya daga hannu ya watsa ma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya ci gaba da da'awa wata rana sai ya ce to tunda ƴan garin Makka sun yi taurin kai wataƙila su in ba a nufe su da shari'a ba barin dan wuta waje mana sai ya tafi wani ƙauye da ake ce mashi Ta'if ƙauye ne kusa da Makka to yanzu da ya tafi can ya yi musu wa'azi to dama suna da labarin ya bayyana a Makka yana a da'awar annabi ne shi da ya zo suka kyale shi sai da ya shigo cikin gari sai manyan gari suka ce mutumin ya shiga gari ya za a yi aka ce a kirawo yara aka kirawo yara aka ce wannan ba shi da hankali ku kuraka mana shi kaga yara suka duki duwatsuna suna jihar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka kalli matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda Allah ya bashi daraja da daukaka da kuma yanda yake da daraja a wajen shi. A ce ga yara nan suna jihon shi, ƴan gari suna mai dariya. Yaya kake gani wannan abu? Ina da tabbaci in wani ne aka mashi wannan abin ba zai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama an wasa mashi kai, jini ya fito. Sai mala'ika ya zo yace mashi ka yi magana ka ce kawai eh za a je a daga su a juya su. Irin yanda aka mutanen Annabi lo a daga kasar sama sai a juya a jikkice su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wata kalma wadda ita ce asas, ita ce asali wajen kyawawan ɗabi'u. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka kyale su su ba su sani ba. Ba sai kai musu wannan abin ba. Sai Annabi daga hannun shi ya ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Yace Allah ka gafarta wa mutane na. Su zuna jihon shi shi kuma yana Allah gafarta musu. Kaga wannan shine gaya wajen kyawawan ɗabi'u. Yace Allah ka gafarta wa mutane na saboda su ba su sani ba. Yanzu da sun san kima shi za su je shi. Sai Annabi ya ce ina fatan a ce za a waye gari wata rana a tsatsan su an samu waɗanda za su bauta ma Allah. To yanzu ka tayi da'if ka ga yanda ƙasar take. Masallatai nawa ne a can? Kaga harsashen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tabbata. Amma me ya jayi wannan kyawawan ɗabi'u? Ni ko kai in ni ne aka manna wannan abu, mala'ika ya zo ce a juye su, tuntuna muka ce a juye da yanzu babu labarin. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga sai ya bada misali na kyawawan ɗabi'u, sai ya ce a kyale su kuma ya ce Allah ka gafarta musu. Kaga wannan misali ne guda ɗaya kawai wanda yana nuna maka cewa shi musulunci dai so ya zo ne diddan ya tabbatar da kyawawan ɗabi'u, kuma a samu musulmi tare da waɗannan halayen shi yake tabbatar da musuluncin shi. Wannan rashin kyawawan ɗabi'u kuma ƴan uwa shi yake sawa a yau kaga rayuwar bata zama daidai. Muna rayuwa ta wahala da kunci. Sai ka gani ko da Allah subhanahu wataala ya baka arziki, in dai kai baka da kyawawan ɗabi'u sai arzikin naka ya zamanto kunci a gare ka. Ga arzikin iya arziki amma hankalinka kwata-kwata ba kwance yake. Ga wani can bashi ko biya a cikin runwa, wallahi in yi barcin minti 30 kai kanka sami irin wannan barcin nashi sai ya kwana 7. Me yasa? Saboda kunci ne a cikin rayuwarka. Shi kuma Allah ya bashi natsuwa da kwanciyar hankali. Menene bambancin ku shine kyawawan ɗabi'u? Wannan kyawawan ɗabi'un in dai ka amsa sunanka na musulmi to dole sai an same ka da su. To a yau mu a matsayin mu na musulmi menene haƙƙin mu dangane da kyawawan ɗabi'u, kuma menene ya kamata a ce mun yi dan ya zama mun samu wannan kyawawan ɗabi'u? Kan mu mance da cewa kyawawan ɗabi'u suna da bangarori guda biyu. Akwai bangare na farko kyawawan ɗabi'u tare da Allah subhanahu wataala, sannan kuma bangare na daban kyawawan ɗabi'u tare da halittu ƴan uwanka wanda kuke rayuwa da su. To wannan bangarorin guda biyu kowanne na buƙatan kyawawan ɗabi'u in kana so a ce rayuwarka ta samu ingantacciya, ta zama ta samu daidaito kuma ta yi kyau duniya da lahira. A bangaren abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da tsakaninka da ubangijinka ƴan uwa musulmi, Allah subhanahu wataala shine ya halicce mu, kuma Allah yana da waɗansu abubuwa da yake gudanarwa a cikin rayuwarmu. Wasu abubuwan da Allah yake gudanarwa ma yana gudanar da su ne kawai sai dai mu gane su kai tsaye, kuma sai aka ce waɗannan abubuwan duka mu tarbe su da kyawawan ɗabi'u. Abu na farko idan muka doka shine yaya zaka ka samu kyawawan ɗabi'u tsakaninka da labarin da Allah ko manzon shi ya bada. Allah subhanahu wataala yana bada labari a cikin Qur'ani, ko kuma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi. To in ka ji labarin kai me yake so gare ka kai a matsayin ka na musulmi, wannan labarin ka mu'amalance shi da kyawawan ɗabi'u. Menene mu'amalan shi da kyawawan ɗabi'u? Yanzu mu'amalan abinda Allah ya bada labari da kyawawan ɗabi'u shine ka gaskata wannan abu. In Allah ya faɗi abu ka gaskata shi, tabbas wannan abun gaskiya ne. In Annabi ya bada labari ka gaskata wannan abun, tabbas wannan abin gaskiya ne. Me yasa? Saboda Allah ya fi kowa gaskiya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Waye ya kai Allah gaskiyar zance? Bawo. To Allah ya faɗi abu, menene dabi'unka masu kyau da ake so dangane da wannan abun shine ka gaskata wannan abun in uwa zan mu ba da misali akan wannan abun larabawa suna cewa bil misal yattadif al maqal wai da misali ake gane abin da aka wadi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi hadisin abi huraira ne al-imam bukhari ya rawaito da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisuhu thumma liyanza'ahu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari dawa'u annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan dayanku yana shan abin sha sai kuda ya hadu annabi yace to ya dirmiya shi ciki in ya dirmiya shi ciki sai ya hunda shi sai ya yadda sai ya ci gaba da abin shan shi sai yace ai shi kuda a cikin fuffukin shi da guda biyun nan daya yana da cuta daya kuma yana da maganin cuta annabi yace to in ya hadu ga yanda zaku ku dirmiya shi sai ku sha to kaga yanzu wani in barke ta ratsa shi ya sha luleti sai yace na 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 sai yace it's not possible shi bai wannan ya za a ce kuda ya hadu kuma a dirmiya shi ce kai bai yi ba imma ka gani ya doke kudan a hankali ya watsar ba tare da ya dirmiya shi ba ko kuma ya haramta abin gaba ɗaya ya sha to kaga yanzu mu da annabi yace kuda a cikin fuffukin shi guda biyu ɗaya akwai cuta ɗaya akwai waraka ba labari bane annabi ya bada to yaya zaka mu'amalanci wannan labarin shine ka gaskata wannan abin gaskiya ne daga ka samu matsala ko kana tunanin kai wannan abin a dai duba to ka samu matsala kai rashin ladabi ga labarin da annabin Allah ya bada kaga bakka da kyawawan dabi'u dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ana so kai kyawawan dabi'u shine ka yarda wannan abin da annabi ya faɗi kaga annabi ya faɗe shi tun a shekara 1440 ko da 50 baya ko annabi ya faɗi wannan labarin amma yanzu da technology ta ci gaba aka samu masu ilimi suna bincike a jami'oi masu ilimin kiwon lafiya kwanan nan kwanakin baya da suka yi bincike akan kuda sai suka gano ai shi kuda in yazo sabka cikin abu bai ya saukowa da kafafuwan shi ba shi ba haka bai ke sabka lala yana saukowa ne da fuffuke in zai shiga cikin abu da fuffuke yake shiga kuma fuffuke guda daya a cikin biyu wanda Allah ya mashi sannan kuma da suka yi bincike sai suka gano fuffukin da kuda yake shiga ciki in shine fuffugen shi na hagu da shi yake faduwa bayya faduwa da fuffukin dama aka yi binciken fuffukin hagu na kuda sai aka gano ashe a cikin shi akwai kwayoyin cuta microbe ne ciki a cikin fuffukin shi na hagu kaga annabi yayi gaskiya ko annabi yayi gaskiya wannan fuffukin nashi na hagu din in ya shigo cikin abin sha yanda ka san ana wanke dauda haka wannan microbe din yake sabka ciki to yanzu annabi hadisi ya ce dayan fuffukin shi yake da maganin sai suka ce to tunda annabin musulunci ya yi bari mu wada ya salam yanzu sai aka dauko fuffukin sauro aka sa shi cikin wani dan ruwa aka auna shi da microscope sai aka gano akwai kwayoyin cutan a ciki sai aka dauko dayan fuffukin nashi na dama sai aka sa a ciki bayan an auna bayan wani dan lokaci aka sake auna sai aka gani wannan microbe din duka ya bace babu shi su a yanzu ne ilimi ya ba su dama su gane amma mu a musulunci annabi shekaru 1100 nawa ya faɗi wannan abu kaga kenan a yau kai musulmi aka ce maka annabi ya ce in kana shan abin sha kuda ya faɗa ka dirmiya shi tuntuni ya baka saukin abin amma yanzu kai sai kake ganin kai a dai duba to ka samu matsala kai bakka da kyawawan dabi'u kenan dangane da abinda Allah ko annabi shi ba da labari to kaga anan ana so musulmi ya kasance wato mai kyawawan dabi'u dangane da abinda Allah ya ba da labari ko annabin shi kaga wannan dai labari ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abinda yake na ilimin gaibi saboda ba a sani ba yadda ya faɗi amma kuma bayan tahiyyar zamani bincike ya tabbatar da cewa wannan abin haka ne to kaga dole mu gaskata kuma mu mun gaskata kuma su da bisu gaskatan ba su ga bincika kuma sun tabbatar bayan binciken yana daga cikin irin waɗannan abubuwan da ake so musulmi in yaje ba da labari shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shamsa tadnu min al-khalaiq yawm al-qiyamati biqadri milin Annabi yake cewa lalle a ranar al-qiyama rana waga da muke gani za a matso da ita kusa da mutane kwatankwacin tsawon mil guda la hawla wala quwwata illa billah wannan ita ce ranar al-qiyama da take jira mu kai yanzu nan ka na san digiri ake ayi maiwa ka duba ga mutane ba su iya hutuwa daga cikin gida duk inda ka tafi yashi ake zahin ya mai ya zahi ka na san digiri ne wa to ran da aka matso rana nan ya kenan ahinarkiwa shine ake cewa kokoluwan mutane za ta ringa ta farfasa wani zai yi zuwa in yi tsaye daga nan zuwa shi ta fara gudu haccan wani kuma zuwa shi za ta zo ta sabko wurin idan sau wani kuma za ta zo mashi wato daidai imaninka daidai zuwa ka kai wasu ma inuwa Allah zai masa a wannan rana shine a can wancan hadisin yake cewa sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillahu mutum bakwai da Allah zai masa inuwa a ranar da babu wata inuwa sai tashi wannan rana ce da aka ce za a kawo rana nan kai ka san dewa abin da mutum yake so kamar inuwa to shine Annabi ya zano mutum bakwai masu halaye bakwai a wancan hadisi to yanzu jama'a in aka ce za a matso mu yanzu a ilmance in aka matso rana daga inda take yanzu inda Allah ya aje ta in aka matso ta da duniyar mu nan babu wanda zai rayu saboda zahin da take ciki yanzu ma ka kalli inda take tsakanin mu da ita ma wajen kilometer ne ya kai miliyan 400 tsakanin mu da ita amma kalli zahin da take bamu da jajen da muke har akai a wasu guraren ma motoci suna kamawa da wuta saboda zahin rana to a inda take yin nan in aka waye gari an matso ta nan kai tunani yaya akwai wanda zai saura babu gaskiya duk soyewa zan to shine aka ce Annabi ya ce to alahira Allah zai kawo ta nan to yanzu kai a kokolloka aka ce za a kawo ta nan kuma mutane suna nan a tsiye suna jira a hisabi kaga mutum in yana da karamcin imani sai ya ce kai wannan abun ba ya yi ba ya za a ce a kawo ranan nan kuma mutanen su yi saura ba su mutu ba to kaga wannan ya jahilci ranar al-qiyama kenan mu mun san Annabi mu bayya fadin abin da gaskiya ba ko mun yarda wanda bai rama an ta lahira ayya gani an ta canje tabbata to wannan abin shine abin da zai faru kaga irin wannan labarin da Annabi ya bada kyawawan dabi'u dan gane da shi shine ka gaskata ka ce eh tabbas wannan abin gaskiya ne haka da Allah subhanahu wataala yake cewa in mu kasance nama wato lokacin da suka ce wai su kafiran maka da Annabi ya ce musu Allah zai tada ku bayan kun mutu sai suka ce kai yanzu mu mutu abin ne mu kashin mu ya rididdige a waye gari in aka zo aka tona inda aka binne babu komai sai kashushuwan ma sun zama gari kuma kai ka zo ka ce mana za a tada mu
wa qalu a'idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا
كاجا من الله سبحانه وتعالى yake cewa zuke cewa wai in muka kasance kashushuwar rindiyogu shin za a sake tada mu ne ya Allah subhanahu wataala ce ma annabi ka gaya musu kunu hijaratan aw hadida kai ku kasance duwatsu ko kuma karahuna ko kuma wani halitta wanda ita ce karshen abin da kuke gani na girma to wannan in kuka zama Allah subhanahu wataala zai mai doku saboda me yasa dama shi ai a farkon halitta shi ya halicce ku yanzu jama'a kai kaje ka gina daki na laka ko na siminti da horko babu shi kai ka gina shi kuma bayan ka gina shi sai wani ya zo ya ce maka kai wannan ginin baka iya ture shi bayayyu baka ture shi in mutum ya ki maka wannan abin ya zaka mashi kallo sai ka ce mashi to kai baka san bani na gina abu na da ginin abu da kuma bayan ginin da rushe ginin da sakewa akwai wahala ji babu wahala shi yasa Allah da ya halicci mutane a lokacin ba su kuma yazo yi su suka kare yo mai dosa ya mashi wahala lokacin da ya halicce ka ba kaiwa kama ne babu to shine Allah yake ba su amsa akan wannan abin cewa tabbas wannan abin zai zo Allah ya faɗi irin wannan abu rage da yawa a cikin alqur'ani to in Allah ya faɗi abu mu abin da muke yi shine yarda ɗan uwa musulmi abu na biyu daga cikin ɗabi'u wanda suke masu kyau dangane da Allah subhanahu wataala shine wato a karbi hukumce-hukumcen da Allah ya yi da gaskiya da kuma aikatawa in Allah ya umarni a yi hukunci kaza Allah ya ce wannan hukunci na yi shi a yi kaza to ka yarda kuma ka je ka aikata wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u tare da Allah subhanahu wataala domin shi babu wani abu da Allah zai hukunta Allah ya hukunta abu kuma a ce wai shi wannan dan adam din wanda shi Allah shi ya halicce shi a lokacin ba shi kuma wannan dan adam din shine a yau yake ganin cewa wannan abin bai yayi shi ba tabbas wannan abin ya kasance mummunan halaye ne dangane da Allah subhanahu wataala kuma wannan maidawa da dan adam zai yi kala-kala ce wataƙila Allah ya yi umarni a yi kaza sai dan adam ya maida ta hanyar yana ganin wannan hukuncin samsam ba haka yake ba ala sabilil misal Allah ya ce riba ba yi ko halallahu albay'a wa harrama arriba Allah ya halitta ciniki amma ya haramta mi riba sai mutun yazo ya ce ciniki ya riba ce fa Allah ya haramta riba amma sai kai yana cewa kai ba riba bace wannan malamai suna ce mishi wannan riba ce zai ce kai yo ai na ribar take me yasa saboda yana ganin ribar da zai samu kaga wannan yaki karba hukuncin Allah saboda saboda kin karba hukuncin saboda san ranshi yana inkarin hukuncin kwata-kwata yana ganin kwata-kwata babu wata riba a ciki inkari yake akwai wanda shi girman kai ne zai ma Allah subhanahu wataala in Allah ya ce a ringa yin biyayya ga uwaye to shi zai ringa ganin shi yanzu a girman shi an da yake da kudin wannan gaskiya uwayen shi in aka waye gari sai su zo su gaida shi shi yayi karin ya je gaida su ana samu ko ba samu yawa akwai kaga wannan istikbar kenan yayi istikbar dangane da hukuncin Allah kaga wannan shi ma yayi rishin ladabi ga Allah subhanahu wataala da kuma rishin fuskantar umarni Allah da kyawawan dabi'u to kuma akwai wanda shi wato kin amsar abin shine kin yin aiki da shi Allah subhanahu wataala ya ce a tsaye da sallah ko shine a tsaye da sallah salloli biyar a ringa yin sa a wani to shi bai yin sallah kwata-kwata in ka tare shi ya ce maka eh sallah musulmi yana sallah to kai me yasa baka yi shiru shi ne bai ce maka ba ga dalili amma ana sallah mi bayyai kaga shi ma wannan ya muna da ladabi ga Allah subhanahu wataala a kyawawan dabi'un shi bai kamata bai ma Allah wannan abu tunda Allah ya ce a tsaye da sallah me ya kamata yi ya tsaye da sallah kawai to in ka ki tsaye da sallah kai rashin ladabi ga Allah bakka da ɗabi'u masu kyau dangane da ubangijinka wannan abin kuma ba a san shi abinda ake so kawai sami'ina wa ata'ana mun yi kuma mun bi wannan shine kyawawan ɗabi'u misali akan haka ƴan uwa shine kamar misalin watan azumin Ramadan kaga watan azumi ai wata ɗaya ake ana ibada ta azumi ko duk da cewa a cikin watan akwai zahi misali musamman irin shekarun bayan nan an ringa yin azumin Ramadan cikin tsananin zahi ga zahi na rana ga zahi na yanayi sannan kuma ga ibada ta azumi ba ci ba sha dan adam yana kallon abincin ba fa babu abincin bane amma saboda biyayya ga Allah sai ya ki cin abincin ga abin shan wataƙila ruwa ne mai sanyi har ya kusa yin glass ma saboda sanyi amma azumi kake ba za ka sha ba dan mi biyayya ga Allah subhanahu wataala to abin da ake so in kayi azumin kayi biyayya ga Allah ko to kariye bakin ka kai shiru kada kuma kana yin abun kuma ka zo kana jaji Allah kai wannan azumin da kai dai Allah kama mana azumin nan a zahi ne wannan baya zanyi ga wani ya ce kai azumin nan da zahi kai dai ba a ce kai Allah kama da sauki wannan abun kai wani ma in ya zai bace maka zai wallahi shi in ba dan ba azumi ba dai kai dai shi wada ba yayi ba ana samu maka ko to kaga wannan shi ma rishin ladabi ne ga Allah kai rishin ladabi ga Allah a matsayin ka na wanda Allah ya halitta in ya ce maka yi abu yanzu har sai ka tai kana jaji duk wahalar da take ciki in dai ka san girman Allah wannan bai kamata kai wani jajin komi kai ka je kai abin da Allah ya saka wannan shine ka kyauta da lallabi ga Allah kuma kana da kyawawan dabi'u tsakankaninka da ubangijinka sannan kuma wato irin wannan shine kamar malamai suke cewa in mutum yana yin wannan abu yana rage ma kanshi ladan ibada kana yin ibada kuma kana jajan ibada yanzu kamar ibada ta azumi kaga ibada ce mai tsananin lada Allah subhanahu wataala shi kadai ya san ladan ta ma to kuma kai ka zo kana yin ta kana ta jaji wannan jajan da kake kamar kana kasan ladan naka ne da zaka samu kana mishi kasi kana rage mishi dari baka san ba yawan shi yanzu in misali ya ce 100 ne yanzu ka mai do shi 3 ya zani ya zo da yawan dimi irin naka da kai gumi da bakin ka kaji kama Allah bauta da ka samu cikakken lada Allah subhanahu wataala ya datar da mu to kaga wannan duka yana daga cikin wato irin abubuwan da in Allah subhanahu wataala in wani yake karba haka kuma sallah kaga ita sallah wata wani lokaci in sallah ta zo kana cikin abin ka mai dadi take zawa ko ba haka ba sai kana cikin wani sha'anin ka mai dadi kawai ka ji ladan yayin kiran sallah ita kuma sallah aka ce in an yi kiran sallah to ka amsa ladan cewa yake hayya alal salah ko ku zo izuwa sallah hayya alal falah ku zo izuwa tsira sai aka ce to ka amsa ka je tsira saboda zuwan naka shine tsira to kai kuma kana cikin harkokin ka wataƙila kuɗi ne ake lalamaka kana kilajawa kaga kenan anan shedin zai zai maka waswasi yace kai kuɗin nan in ka bar su wataƙila ba za ka isko su ita kuma sallan nan daga baya ka ramu kaga yayi wasa da hankalin ka kenan ko kuma wani ya ringa ganin sallan nan wahala gare ta a ce yi ka zo kullun kai abu sau biyar to ni dai bari in daidaita in ne uku ta isa wannan mai kokarin ne zai ce maka in yi uku ta isa akwai wanda shi ɗayan ma abin da bai yayi ba
malakon da fita shi ya yi hudu asibati baya cikin jama'a ya fita shi ya yi hudu kowai saboda ba a daga mishi kawai kawai
ɗan to kai saboda idan za a daga mai kawai zai daga mai kawai
shi asibati bai ta cikin bai yin da ne kawai
kaga shi yanzu wannan maganar da yi ƙarshen muna da yadda bi ga Allah kenan ina ga ko da a ce babanka ne yasa ka sallah guda biyar ba za ka ce mashi bai daga ma kawa ɗaya ballantana kuma Allah mahalicci to kaga irin wa'innan abubuwan su ne a nan malin yake muke bayanin cewa kaman bai kamata ba a ce musulmi ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki da irin wa'innan ɗabi'u abu na uku shine mutum ya karbi ƙaddara ta ubangiji da kyawawan ɗabi'u ita ma tunda Allah yana ƙaddara ma mutum a rayuwar shi abubuwa da yawa kuma ita ƙaddara ta ubangiji in zata zo wa shawara ba take da kai tana iya zo maka da daɗi tana iya zo maka mara daɗi kuma dama ai wannan yana daga cikin rukunin imani ko wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri to yanzu mutane da yawa su imani da ƙaddara ba a wannan zamani shi yasa imani ya rage yana rayuwar shi daidai wa daidai ko yana tafiya daidai din rana ɗayar da Allah ya jarbe shi da wata ƙaddara ɗaya tak to shikenan fa wannan mutumin yake ga ya sauka daga hanya wannan ƙaddarar ya kasa cinta sai ga ya fara yin abubuwan da bai kamata ba ko ta hanyar zuwa wajen boka ko ya ringa ganin shi dole wannan ƙaddarar ba zai karɓe ta ba sai an san yadda aka yi aka ture ta ko kuma ya ce ma kai wani ne ma ya turo mai ita wannan masiwai ba daga Allah ta zo ba to shine anan yana daga cikin abin da musulmi zai yi in ya amsa sunan shi musulmi ya fuskanci ƙaddarar ubangiji da kyawawan ɗabi'u kuma wato ƙaddara ta ubangiji tana iya zuwa daidai da abin da muke so wani lokaci kuma tana iya zuwa daidai da abin da musulmi yanzu kamar misali rashin lafiya kai ka dara ci ta ubangiji sai ga wannan yana rashin lahiya wannan lahiyar shi law rashin lahiya ba abu bane ba wanda kowa yake so kowa yana so Allah ya bashi lahiya ko ko ba haka ba to Allah kuma sai dora ma wannan rashin lahiya to abin da yake so anan ka yarda da cewa kaddara ce Allah ya jarabce ka da ita to sai ka amshi wannan kaddar ka rungume ta hannu bibiyu in kai wannan Allah zai baka ladan hakuri na karban kaddara sannan kuma in musiba ce Allah dora maka wannan musiban muddin tana tare da kai Allah yana kankare maka zanubai saboda kai shiru ka amshi kaddara amma yanzu misali Allah ya dora maka rashin lahiya kaddara ce shi Allah ya rubuta a tarihin rayuwarka wannan abin sai ya same ka kawai shikenan sai wani cikin makwabtan ku yake wayo ce kaga Alhaji ni ma ina ga wannan abin jiwa ne sai ka ce ko sai ya ce eh baka gani ba ai ko wancan Alhaji yi da shi ma wancan ku ne irin wannan rashin lafiya daga nan sai mutuwa jiwa ne kuma ka zanna makwabtan naka na kusanta sai ce to aikin su kenan kai hattar sai ya tsaye tsaye shi ya jiwa maka waswasi yanzu kai a maimakon ka yarda da kaddara Allah ya jarabce ka ko shikenan sai ka zauna ka ringa tunani kenan yanzu su wannan makwabtan nawa zaman da muke da su zaman kirki ne su kenan mugun ne suke ni yana da shi ya gama ku ko ya gama ku da makwabta sannan kuma ya kwashe ma imani saboda ya doke maka imani da kaddara a dalilin wani abu ta musiba da Allah ya jarabce ka da ita bayan kuma dama kai Allah da ya halicce ka a asali an sanar da kai cewa Allah sai ya jarabce ka ko ba haka ba shine wato a cikin waccan ayat Allah subhanahu wataala yake maganan jarabtawa yake cewa
wala nabulu annakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin wa nablu wa akhbarakum
Allah yake cewa wala nabulu annakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin wa nablu wa akhbarakum tabbas za mu jarabce ku wannan gaya maka ne yake ka sani wai ba shawara bace ba yake ne waya ka yarda a jarabce ka ko baka yarda gaya maka ake za a jarabce ka amma me yasa za a jarabta ka Allah ya ce hatta na'lama mujahidina minkum was-sabirin za mu gani waɗanda za su yi mujahada suke amincewa da jarabtawar da aka masu kuma zan mu san su wane ne za su yi hakuri su yarda da jarabawar da Allah ya masu menene kin amincewa da jarabawan Allah in Allah ya jarabce ka ka dinga ganin wannan abun ba daga Allah bane ba kuma kai kana iya yaki da wannan abun kaga kai mujahada ke a dijin lokacin da wanda in Allah ya jarabce sai ce a ba komai bane ba insha Allah Allah ne ya aiko Allah ya yi mana maganin abu su ne irin wanda Allah yake bada labarin su a ƙarshe yake cewa masu haƙuri wa bashir sabirin ko
wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashir sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Allah yake zan mu jarabce ku da wani abu na tsoro da yunwa wala khauf da tsoro ko naqsin min al-amwali wal anfusi was-samarat da rai daga cikin dukiya kana da dukiya a ce da tsoro mai kudi ne yanzu abin babu duka wannan yana daga cikin abin da Allah ya jarabce ka da shi amma da Allah ya yi wannan labarin cewa za a jarabci mutane sai ya kashe da wannan ya riye wannan ayar da cewa wa bashir sabiri amma annabi ka yi mu masu haƙuri albashir masu haƙuri ka yi musu albashir suwa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun su ne waɗanda in musiba ta zo musu daga Allah a maimakon su ce a jiwa ce dama na ga an tsane ni a garin nan sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lalle mu daga Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma to waɗanda suke amsa wannan jarrabawar da ta zo musu daga wajen Ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa inna sunada wato aminci daga ubangijinsu da tausayi da rahama ta Allah a dalilin hakurin da suka yi bayan jarrabawa ta zo musu. Yanzu kai a ce Allah zai maka salati, ya kake ganin abu? Salatin Allah ya yake? Salatin Allah malamai sun fassara shi fassarori da dama, amma gaba ɗayan fassarorin da suka mishi gaba ki ɗayan salatin Allah alkhairi ne a gare ka. Saboda babu kai yanzu ko a ce wato babban malamin garin ne yazo yace aka ce ya maka salati, ina tunanin da ya maka addu'a, za a yi tunanin cewa dai insha Allah dai wannan addu'ai ta samu shiga ko? To wannan yanzu ba magana babban malamin garin ku ake ba, ba magana annabawa ake ba, Allah ne da kanshi zai yi salati a gare ka. Me yasa? Saboda ka yi hakuri akan jarrabawa da Allah ya maka. To ka gani kuma wannan dabi'u ne masu kyau wanda dan adam zai fuskanci wato jarrabawa da kaddarawa da Allah subhanahu wataala yake yin dayawa. To wa musulmi wannan shine bangare na farko abinda ake so a samu musulmi ya fuskanta na dabi'u wanda suke masu kyau tsakanin shi da Ubangiji Mahaliki. Sai bangare na biyu, kyawawan dabi'u tsakankanin shi da halittu ɗan uwan shi. Yanda kai kyawawan dabi'u tsakankanin ka da Allah, haka ake so kuma kai kyawawan dabi'u tsakankanin ka da mutane, wanda kuma kyawawan dabi'u tsakankanin ka da mutane Al-Hasan al-Basri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama, wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai, shi ya fassara wannan kyawawan dabi'u tsakankanin ka da mutane sai yake cewa wato kaful adha wa badlun nada, sai yake cewa wa talaqatul wajh, abu uku ne ce sune kyawawan dabi'u tsakankanin ka da mutane, kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Kaful adha shine ka kame hannunka daga cutarwa, kalka yarda duk abinda ake ciki ka cutar da wani wanda ba kai ba. Kai a cikin rayuwar da zaka gudanar, to kai iya kokarin ka kalka yarda a dalilin ka wani ya cutu. Wannan kuma cutuwar ba sai da hannu ba kadai ko? Saboda ai cutuwa ba sai ta hannu ba, cutuwar tana iya wa da dukiya ce ko? Cutuwa da dukiya shine ka bar kai amfani da dukiyarka dan a cutar da wani, ko kuma kai amfani da ƙarfinka a kwace ma wani dukiyar shi, duka wannan cutuwa ce ta dukiya. To kada kai wannan. Sannan kuma zai iya yiwuwa cutuwa ce ta rai, shine ka kashe shi, misali irin yanda ƴan ta'adda suke sai su kashe mutane ko ba su musu komai ba, kaga wannan cutuwa ce ta rai, kaga wannan ba su kiyaye dabi'u masu kyau ba. Ko kuma kai kana da ƴanci na kamar alƙali ne, kai kana shari'a, kana iya yin hukunci na ƙarya dan a kashe wani a mai kisan gilla kuma alhadi gaskiya gare shi, kaga wannan kai ba kai kyawawan dabi'u ba, saboda ka cutar da shi akan ran shi. Sannan kuma zai iya wa awil ard ko kuma cutarwa ce akan mutuncin shi, akwai wanda yake amfani da matsayin shi na aiki dan a cutar da wani saboda wani abu ya gama su, a ci mishi mutunci kwata-kwata, a keta mishi haddi a cikin al'umma. To kaga wannan abun baya daga cikin kyawawan dabi'u. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurumati yawmikum hadha wa fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Annabi yana ga ya faɗi wannan a cikin hajjatul wada, yake cewa lalle ku sani wato jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a tsakankaninku, bakka da hurumin ka ɗauki jinin wani ka kashe shi kenan, bakka da hurumin ka ɗauki dukiyar wani illa bi rida ko kuma bi tibin nafs, in ba shi ne bakka da hurumin ka ɗauka saboda ba haƙƙin ka bane. Annabi ya ce haramun ne. Sannan kuma wa aradakum da mutunci, mutunci da kake gani yana da daraja a cikin musulunci, shi yasa ba a so a keta mutuncin mutane. Annabi ya hana, yace haramun ne, sai yake cewa kamar yanda wannan rana ta zamanto haramun a gare ku, a wannan gari naku, sannan kuma a wannan rana ta ku. Wannan shine bangaren abin da ya shahi wato abin da ya shahi kaful adha kenan. Sai na biyu, badlun nada. Badlun nada shine badawa, ka kyautata ta hanyar badawa, ta hanyar badawa kuma wannan shine karamci da kyauta. wanda kuma wannan dabi'a ce wanda ba kowa Allah yake ba shi ba a cikin mutane da karamci da kyauta kuma wannan karamcin ba wai sai dukiya ba ha misali saboda wani aka ce mishi karamci da ba da gani yake kawai in ya bada daga cikin kudin shi ne zaman to ba da a'a karamci na dukiya zai iya zaman towa ta hanyar biya mu wani bukatar shi wata kila kai kana da damar da wani yazo yana shan wahala yana neman wani abu kana da damar da zakka taimaka mishi ya samu wannan abin karamci ne kyauta ce watakila wato wani ne zakka taimaka ma ya kai ga abin da yake so shi ma karamci ne watakila ilimi ne Allah ya baka sai ka zo ka yada shi a cikin al'umma su karar da kai shi ma wannan abin karamci ne kuma ana san shi to irin wa'innan abubuwan su ne yake ce ma bazlun nada shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi da cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan sai ce kai wato kaji tsoron Allah a duk inda kake kuma in kai mummunan aiki kai saban Allah to ka gaggauta yin aikin kirki na lada wannan abin sai ya shahe maka wancan zunubi sai ce kuma ka ɗabi'anci mutane da kyawawan ɗabi'u wa'annan su ne kyawawan ɗabi'u abu na ƙarshe talaqatul wajh sakin huska sakin huska kuma shine duk wanda ka gama da shi kada ka ɗarme mishi huska akwai wanda shi ya mai da kanshi ɗabi'a ta abusan kama ɗariya ko shi huskar shi kullun a ɗarma take kowa ya zo shi kawai ya nemi kake nema ba haka yake ba talaqatul wajh tana daga cikin makarimul akhlaq tana daga cikin kyawawan ɗabi'u ka saki huska wato shimfiɗa huska ba wuce yake cewa ita yi ta tabarma ko wannan abin da zaka ma mutum zaka gani ya ji daɗi ko da baka bashi ba komai wallahi in ka saki mashi huska ko gaisa zaka ga ya ji daɗi shi da kanshi zai nuna maka ya ji daɗin wannan abu wannan abin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talq annabi yake cewa kada ku rena aikin kirki ko da dan kadan ne dan kadan wani abin zaka dan kadan ne kana ganin ba komai bane babban abu ne kai ga wani in kai mashi zai ji daɗi kwarai da gaske sama da yanda kake tsammani kuma a dalilin haranta mashi da kai sai Allah ya yi sai Allah kai ma ya haranta maka to shine yake cewa annabi yake cewa koda ka fuskanci dan uwanka ne da sakakka huska shine kada ka darme mashi huska wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi to kaga sakin huska yana sanya farin ciki da jin daɗi a cikin zuciyar wanda ka sakin ma huska din kuma tana aiwar da soyayya da san juna a tsakankanin al'umma a lokacin da suke yada wannan abin tsakankanin su amma lokacin da zaman to suna ɗarme huska babu daman magana wani in yazo yana so ya kama shi ma shawara kace ma yake nema misali akan wani abu na rayuwar shi in yazo ka ɗarme mishi huska kaga sai ya fasa ko kuma yazo ne zai zo maka da wani alkhairi wanda kai baka sani ba sai ka ɗarme mishi huska kaga sai ya koma da alkhairin shi shi yasa ba a so a ringa yin wannan abu to wa'annan abubuwan guda uku al-Imam Hassan al-Basri yake cewa su ne ɗabi'u wa'inda suke masu kyau tsakankaninka da halittu 'yan uwanka to in muka tsaya a nan ma kaɗai kaga wato wa'annan abin su ne kamata a ce an samu a cikin rayuwarmu ta yau da gobe rayuwar da muke gabatarwa a yau muke ganin abubuwa ba su tafiya daidai komai ya lalace rayuwa kullum banda jaje ba abin da ke ƙara yi abubuwa ba su tafiya daidai wallahi abubuwanmu ne halayenmu ne suka sauya shi yasa mun wadi Allah ya sauya namu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai ya sauya abin da yake na mutane sai su sanya abin da yake nasu saboda in ka dauko tarihi na kakanninmu uwayenmu da suka wuce baya su ba haka suke rayuwarsu ba ai zaka rayuwarsu tana da kyau shi yasa kuma basu yi ba jajjar rayuwa su kullum rayuwarsu daidai take amma mu da muka sauya daga ɗabi'u halaye wanda aka sani sai ya zamanto kuma kuma Allah ya sauya Allah ya juya mana baya muke rayuwa cikin wahala to haka abin yake da za mu dawo kuma mu gyara to tabbas kuma za mu samu abin da muke so a cikin rayuwa saboda haka anan ya kamata mu tsaya saboda karamcin lokaci abin da muka faɗi ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته